Wasu 'yan bindiga a gaɓar ruwan Najeriya sun yi garkuwa da wasu turawa shidda a shiyar yankin Niger Delta mai arzikin mai, kuma hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su 'yan ƙasar Philippines ne, yayin da sauran biyun suka fito daga ƙasar Ukraine da kuma Hungary, kamar dai yadda ma'aikatar kula da ma'aikata ta ƙasar ta Philippines da ofishin jakadancin Ukraine suka sanar a cikin wata sanarwa. Rahotanni dai sun nuna cewa babu ɗan ƙasar Jamus daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. Waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su su hudu ne, 'yan asalin ƙasar Philippines da ɗaya ɗan ƙasar Ukraine da kuma wani ɗayan ɗan ƙasar Hungary, kamar dai yadda jami'in kamfanin na waɗanda abin ya shafa ya shaida ma kamfanin dillancin labari na Reuters. Zuwa yanzu dai babu wata hanya da ake iya tuntubar 'yan bindiga da aka ce sun karkata akalar jirgin zuwa wani yanki da ba a tantance ba, da sauran ma'aikatan jirgin su 12 da ake zaton suna raye. DSP Imoni Mandi shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, kuma na tuntube shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin. Sai ya ce,
"You don't have any such information."
Okay, you don't have this information.
I even called you Simarin yesterday.
Yana cewa ne mu rundunar 'yan sandan jihar Rivers a gaskiya ba mu san komai ba dangane da wannan labarin, amma dai idan mun samu ƙarin bayani zan sanar da kai domin sanin halin da ake ciki. Satar mutane dai a Najeriya ba wani sabon kalubale bane ga 'yan kasashen waje, domin ko a baya-bayan nan sai da wasu 'yan bindiga a jihar Delta suka yi garkuwa da wasu likitoci hudu da ke aikin kula da harkokin lafiya kyauta a yankin na Niger Delta domin jin halin da ake ciki. Na tuntubi mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Delta, Mr. Andrew Anyemaka, kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
We are now working on us along with the joint task force. Already some suspects have been arrested in connection with
this. A gaskiya tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tsakanin sojan sama da sojan ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma yanzu haka mun kama mutane da dama da muke zargi suna da hannu dumu-dumu wajen sace waɗanda mutanen, kuma muna aiki gadan-gadan domin ceto su da rayuwarsu. Malam Kabiru Asada mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, kuma na tuntube shi dangane da wannan lamarin. Yace,
"To yanayin tsaro a Najeriya dama haka ya gada. In ka tuna akwai irin waɗannan abubuwa da aka yi na rashin tsaro, waɗanda daga farko da gwamnati ma ta amince ta yarda da faruwa abin, ko an yi kokarin bincike da ba a kai ga wannan yanayi. Domin kuwa ai hatta 'yan matan Chibok lokacin waccan gwamnati da aka sace su aka gudu da su, an ɗauki dogon lokaci sama da sati uku kafin ma gwamnati ta aminta da cewa an kama su an yi garkuwa da su. Kuma wani abin ban takaici ma da ban haushi shine, ya kamata a ce irin wayewa da girma da ɗaukakar da Najeriya take da ita, kamata a ce ana da wasu muhimman, wato ma'ana na'urorin zamani waɗanda za su iya kai tsaye gano duk wani yanayi da aka samu sai a cikin rashin tsaro, kuma a yi gaggawa ceto waɗanda aka yi garkuwa da su."
Lamido Abubakar Safwatu, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.